أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. An kuwa musulmi da muka sake haduwa a wannan masallaci mai tarihin albarka, masjidu ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha, anan unguwar Bareti, ina muku gaisuwa da addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna ranar talata 13 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444, wanda ya daidai da hudu ga watan hudu miladiyya. Isa ɗan Maryam alayhi salatu wassalam shekara ta 2023. Muka sake haduwa a nan don dasawa daga inda muka tsaya da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadan. A jiya mun tsaya ƙarshen suratul kamilun, yau da yarda Allah za mu tashi farkon suratul kautsar. Alaman sunna.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Subhanahu wa ta'ala yana cewa inna a'tainaka al-kawthar, lalle mun baka alheri wanda yake da yawa. Fa salli li rabbika wanhar, kai salla ga ubangijinka kuma kai yanka a gare shi. Inna shani'aka huwa al-abtar, lalle makiyinka ko kuma lalle mai yin adawa da kai shi ne mai yankakken alheri, shi ne wanda alheri shi ke yankakke. Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da manzon shi da wannan sura, kamar yadda malaman tafsiri suka gani, duk da akwai sabani a gare su na cewa ta sauka ne a Makka ko ta sauka a Madina, amma zance na mafi yawan malamai wanda kuma shi ne faɗa Abdullahi ibn Abbas da mafi yawan malaman tafsiri, cewa wannan sura ta sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a Makka. Idan yana Makka kayan mai hijira ya koma zuwa Madina, duk da an samu wasu sun ce ta sauka ne a Madina, kamar irin su Hasan bin Basri da Ikrima da kuma Adala, amma zance mafi inganci shi ne cewa ta sauka a Madina a Makka. Allah subhanahu wa ta'ala a nan yana cewa inna a'tainaka al-kawthar, lalle mun baka kyauta wadda take da yawa, mun baka alheri wanda yake da yawa. Malamai sun yi sabani a kan ma'anar kautsar, menene wanga al-kautsar ke. Wasu sun fassara shi da cewa ruwa ne ko kuma wani teku ne ko kuma wani wata ƙaramin mawaliya ce ko kuma wani magudanar ruwa ce da ke cikin aljanna. Wasu kuma sun fassara shi da cewa alherai ne wanda suke masu yawa. Shi yasa Imam Qurtubi ya rubuto a cikin littafin shi cewa malaman tafsiri sun yi sabani a kan ma'anar wata kalma sau 16, magana 16 a kan ma'anar wata kalma. Sai Zakuri na wani ya ce waɗannan su ne wa'anda suka inganta, haka shi ma imamu ibn jawzi ya haka yi a cikin littafin shi magana shinta akan wannan kalmar magana ta waru yana cewa ai nahu fi janna al-kawthar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun anan ya ba manzon shi ya ce wasu ruwa ko wani tekwai wani tekwai ko wani gulbi ne wanda yake a cikin aljanna saboda hadisi ya inganta hadisi da imamu bukari ya yi tara a cikin littafin shi hadisin anas dan malik yake cewa wata rana sun kasance tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da aka yi balagu da shi kenan lokacin da mala'iku suka dauke shi suka kai sama da shi lokacin da mala'iku suka dauke shi suka kai sama da shi yace sai ga sun zo a bakin wani tabki wani gulbi na ruwa yace wannan gulbin tare da shi akwai wani gida wanda yana giwaye da lulu kenan gida ne yana giwaye da abubuwa wanda suka na kawatarwa sai dai tambayi jibril ya ce da yake tare jibril ne suka dai ya tambayi jibril mine ne wanga sai jibril ya ce mishi wannan alkausar ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ya ce fa'iza zainuhu miskun sai ga shi na kashi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba ya sunsuna ya yi kamar kamshin almiski ta ce kenan wannan hadisi yana nuna wa magana ko Allah suka kai kan cewa ai alkausa wani tabki ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon shi a aljanna haka kuma imamu muslim shi ma ya yi tara a cikin littafin shi shi ma hadisin Anas dan Malik yake cewa wata rana suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ɗaya gangare yayi kwana zuwa ta dama wani lokaci in wahayi zai saukar mashi yana yin girma haka zuwa ta sai dawo kan shi yana murmushi sai suka tambaye shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me kake murmushi sai yake cewa ai an saukar man da wata sura ce a yanzu sai ya karanta musu bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar sai ce masu ataduruna alkawthar kun san mene ne alkawthar sai suka ce a'a Allah da manzon shi kadai suka sani ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wani tabki ne na ruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya bani shi a cikin aljanna ya ce alayhi khairun kathiru tare da shi akwai alheri wanda yake mai yawa sai taridu alayhi ummati yawmal qiyamah al'umma ta za su dinga farara ya zuwa wannan tabkin yake cewa ahiyatuhu adadin nujumi kawakibi sama yawan kwakwak ko kuma mudaye wanda ke da kwaigewaye da wannan tabkin wanda aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yawan tauraro da ke sama yace yaftaliju al-amru minhu fa aqulu ya rabbi innahu min ummati wasu daga cikin bayina wasu daga cikin bayan Allah za su nemi su shawa annan ruwa sai a kange su daga shawa annan ruwa kenan wasu mutane daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su zo su nemi su shawa annan ruwa su nemi su sha daga wannan tafki sai a kange su mala'iku su hana su tare su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce innahu min ummati wa annan wanda aka hana su shawa ba su ma cikin al'umma ta su fa yuqali li sai a ce mani la tadri ma ahdathu ba'dak baka sani suka yi ba bayan ka ai abin da ka zo da su da shi sun sauya shi bayan ka da su sun kirkiro wasu abubuwa wanda ba addini bane sun ce addini ne sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yana raye ya ga mun cewa duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin lamarin addini yace addini ne alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba to wannan abun mai duwa ne a gare shi Allah subhanahu wa ta'ala bai karɓi shi saboda ibada ba ta cika ibada ta samu karɓuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai an sarkake niyya an yi ta don Allah kuma an yi ta bisa koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wa'annan al'ummar da suka zo suka nemi su shara daga cikin wannan ruwa aka kange su aka hana su shawa annabo manzo Allah ya ce ma malaiku innahu min ummati lalle wadannan su ma daga cikin al'umma ta su al'umma ta ne a bar su su shawa kace a la tani ma za ahdathu ba baka sani ba sun yi kirkirkire abubuwa sun kaji abubuwa da yawa sun ce addini ne suka yi shi bayan kafar duniya wannan shine dalilan wanda suka ce wannan shine amma aka kawsar shine tabki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon shi a aljanna magana ta bi kuma wanda suka ce wanda kalmar ta kawsar tana ne alheri wanda yake mai yawa ay alkhairul kaseer allazi utiya nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi alkhairai masu yawa wannan magana ibn abbas ya yi ta yana daga cikin alheran da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon shi shi wanga tabbacin kenan shi yasa suka ce idan aka ce alkausar yana ne alheri mai yawa kenan tabbacin ma zai shigo a ciki wannan shine magana ta bi cikin fassarar wannan kalma wannan kuma magana ce ta ibn abbas aka kuma magana ta uku suke cewa ai al-ilmu wal qur'an ai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon shi ilimi ne da alquran wannan kuma hasan basari shine ya gayi wannan magana sai magana ta hudu wanda suka ce abinda ake nufi da alkausar ai annabta ai Allah subhanahu wa ta'ala anan yana ne inna ataynaka alkausar ai lalle mun baka annabta wannan kuma magana ikrima yayi ta magana ta biyar suka ce ai annabu qaulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi yabsuru nas alaihi magana ta biyar kuma suka ce ai haudi ne wani tamki ne shi ma wanda aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farfajin kiyama wanda mutane za su yi yawa a kan shi wannan ita ce magana ta biyar wanda yake wannan magana shi ne a tabin abi raba magana ta shidda suka ce ai yawan mabiya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon shi wanda yayi wanga magana shi ne Abubakar bin Iyash kenan a takaice ne duka idan muka lura wannan maganganun na guda shidda kowa ya gayi a musafahinta shi wasu alkhairai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam yawan mabiya da Allah ya ba manzon Allah wanda annabawa babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam mabiya a cikin wani hadisi annabi yana gawo cewa al'ummomi za su zo wani annabin zai zo daga shi sai mutum dai wani ya zo ma babu wanda ya imani da shi wani ya zo da mutum uku wani ya zo da hudu haka nan wani ya zo da jama'a karshe dai annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo da al'umma wanda ta yi kowace al'umma yawa babu annabin da ya samu mabiya kamar yadda manzon mu sallallahu alaihi wasallam ya same su kenan wannan shi ma alkhairi haka kuma wani na biyar wanda suka ce ilimi ne da alqurani da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan shi ma alkhairi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu a wani wurin yana cewa walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'ana al azim lalle mun baka abubuwa guda bakwai wanda ake yi ma Allah yabo da su ko kuma wanda ake yawan karanta su ake yawan maimaita su wal qur'an al azim da alqur'ani wanda yake mai girma kenan wannan shi ma alkhairi ne idan muka lura muka ga diba za mu ga duka waɗannan ma'anonin da waɗannan manyan malaman na tafsiri suka gani duka suna shiga cikin mi alheri wanda yake mai yawa kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon shi alheri wanda yake mai yawa wanda a cikin wannan alherin wanga alkausar in yake daga ciki malamai Imam Bukhari ya yi tarda hadisi yake cewa hadisin Anas wanda muka karanta shi a gaba a baya yake cewa wannan hadisin yana nuna min musiffa ta haud na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa halshen shi za su ko halshen shi za su fito halshe guda biyu na ruwa daga sama su dinga ga kwararowa a ƙasa a haurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan wanda shi ya kasance a aljanna ne to akwai wanda zai kwararo a farfajin kiyama wanda ake ce mai shine haud yasa da yawa daga cikin malamai sun ta cewa kan nahar shine tabki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon shi yan mai alƙawarin ya baya shi kuma daga cikin shi ne ruwa za su kura ruwa su zo a kasa a farfajin kiyama, inda mutane za su dinga sha lokacin da kowa yana yin kishirwa yana shan rana. Ma'abuta sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mabiya shi wanda ba su kirkiri wasu abubuwa ba bayan shi su ne za su samu damar shan waɗannan ruwa. Kamar yadda Imam Ahmad yake ya gaya a cikin littafin shi usul sunna, yake cewa yana daga cikin cika imanin mutum, imanin mutum ya cika cikakken imani sai ya yi imani cewa wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama audan taridu alaihi ummatahu, sai ya yi imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon shi manzon tsira sallallahu alaihi wasallam wani haudi, wani tabki, wata ƙorama ta ruwa wadda al'ummar shi za ta dinga kai da kawo a bisa wannan tabkin. Al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta dinga kai da kawo a bisa wannan tabkin don ta sha daga waɗannan ruwa. Kenan kyauta nan wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzon shi kyaututtuka ne da yawa, yana daga cikin wannan kyautai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzon shi kenan ya ba shi wannan tabkin, wanda babu wani annabi da ke da wannan tafsir sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka ba fada Allah subhanahu wa ta'ala inna a'tainaka al-kautsar, lalle mun baka al-kautsar, mun baka alheri wanda yake da yawa, ko kuma mun baka wani tafki a cikin aljanna. Abu sawata fassarar ta malam, wannan aya tana nuni akan kyautar Allah subhanahu wa ta'ala da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai yin kyauta, shi ne mai yin kyauta yadda ya ga dama, kuma idan ya tashi kyautar shi yana yin ta ce kyauta wadda take mai yawa. Shi yasa da ya tashi bai ba annabi rijiya ba, bai ba annabi wani ɗan ƙaramin rami ba, sai ya ba shi gulbi babba wanda dukkan al'ummar shi in dai ba wanda suka sauya addini ba bayan shi za su zo su sha daga cikin wannan ruwa. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zo da siga ta mati ya ce inna a'tainaka, lalle mun baka, ai mun riga mun baka tun a cikin kaddara, tun a cikin lawil mahfuz Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rubuta tun kafin ya halicci al'umma cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar wannan. Sai ya ce mishi inna a'tainaka al-kautsar, lalle mun baka al-kautsar, sai wuyan wasafa shi da al-kautsar. Al-kautsar kamar yadda muka gani cewa wasu sun ce ruwa ne wanda tafki ne, ko kuma wani gulbi ne wanda yake babba a cikin aljanna, wasu kuma sun ce alherai ne wanda suke masu yawa. Amma zance mai inganci saboda hadisai da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisan da muka karanta baya na hadisin da Imam Bukhari ya yi tar, da kuma hadisin da Imam Muslim ya yi tar, duka suna nuni da cewa tafki ne na ruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma manzon shi kyautar shi a ranar ruwa a kiyama a aljanna kenan. Kuma ta wannan tafkin ne ruwa za su gangaro a samu haud, wanda shi ma wani tafkin ne wanda a farfajin kiyama lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake hisabi, a lokacin ne al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su sha daga wannan ruwa. Allah ya ce inna a'tainaka al-kautsar, wannan yana nuni akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alheri wanda yake mai yawa, alheri wanda yake cikakke. Wancin wanda ya mushi na Allah subhanahu wa ta'ala ya manzo Allah alherai da yawa, ya buɗe mushi garin Makka bayan cewa a lokacin garin ya gagare shi zama, wannan alheri ne ba ɗan ƙarami ba. Bayan ya musulunta shi ɗai daga shi sai Abubakar, sai ƴan ƙwararren sahabbai wanda ana kirga su da yaji, Allah subhanahu wa ta'ala bai karɓi rayuwar shi ba, sai da ya nuna mishi taro dindimi na mutane ga su nan dukkansu sun yi imani da abin da ya zo da shi. Wannan shi ma alkhairi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya mai alƙawarin cewa ba zai hallakar da al'ummar shi ba, irin yadda ya hallakar da wasu al'ummomi hallakawa ta baki ɗaya. Yana Allah subhanahu wa ta'ala ya manzo Allah alƙawarin cewa ba zai hallakar da al'ummar shi ba, ya hallakar da su hallakawa ta baki ɗaya, a gama da su baki ɗaya, sai dai iri wani yanki na cikinsu zai dinga samun wani waje ya musu azaba, ya wani waje azaba. Amma a ce irin yadda Allah ya hallakar da Adawa, ya hallakar da Samudawa, dukkanci da ya shaye su sai tarihin su Allah subhanahu wata'ala ya manzan shi alƙawarin cewa ba zai hallaka ko mashi ba irin wannan hallaka Allah subhanahu wata'ala ya yi mushi kyauta wanda take kyauta ce wanda take mai girma amma anan a hadisi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu daga cikin mutane za su so su nemi su sha a cikin waɗannan ruwan sai a kange su wannan ke nuna kirkira abu a mutum ya zo a cikin dashi a cikin addini ba karamin musiba ba ce ba karamin fitina ba ce za ta sa Allah subhanahu wata'ala ya kange shi daga samun ni'imar da ya manzo shi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi tani tasharruwa alkautar ranubobe alkiyama saboda manzo Allah ya gaya mu cewa wasu mutane za su daga cikin al'ummar shi sai a kange su a hana su shiga a hana su su sha wannan ruwa ya ce dan me aka hana su sha kuma su ma waɗannan al'umma ta ce sai a ce mushi la kadari ma za a hada su ba baka san abin da suka kirkira ba baka san abin da suka yi sabo ba wanda suka zo da shi bayan ka da ka wani duniya ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka hanya ta jira shine mutum ya tsaya a bisa koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira samun abu a zo da shi a cikin addini a ce addini ne ba karamin ibtila'i ba ne manzo Allah ya ce duk wanda ya kirkiri abinda baya cikin al'amuransu ya zo da shi sabo ya ce barwara wannan abin za a mai nome shi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karbe shi ba don haka ne abin nihi alkausar wani tanki ne a aljanna kuma yana cikin aljerai da yawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzan shi a nan duniya da kuma lahira don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tanadin shi ne ga bayin Allah da wa'anda suka yi sadaka wa'anda suka bi manzan Allah sadaukawa suka yi sadaka suka yi sallah suka yi hajji suka yi zakka suka tsaya a bisa koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kauce mata ba ba su bi san zuciyarsu ba ba su bi kakanni da uwaye ba a ce kawai mun gani kakanni da uwaye suna yi da haka mu ma ba yanda za a yi bai ba dole mu yi yanda suke yi ko da ko ilimi ya zo musu an musu bayanin cewa lalle tabbas wannan abu ba haka nan bane ga yanda yake a san koyarwa addini amma saboda san zuciya da san rai sai mutum ya kauce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irin waɗannan mutanen za a kange su za a katange su a hana su shan waɗannan ruwan wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi mai tanadi a ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya ce to in dai mu muka baka waɗannan alkhairan masu yawa muka baka alkausar muka baka alherai mutane suka yi imani da kai muka baka ilimi wanda yake da yawa muka baka annabta dukkan waɗannan suna shiga cikin alheri to fa salli li rabbika wanhar kai sallah da ubangiji ko kuma ka soke abin yanka sai nan ka soke abin layyanka kai sallah da ubangijinka anan ma malamai sun yi sabani akan sallah kamar yadda suke sabani inda Allah subhanahu wataala ya ce mushi idza ja'a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر أنا فسبح ما لم يزيد سابعني أكن تسبيحي وانقول لهم كسني وكما صلاتي وسكا تيكن جوا صلاتي من منزع الله زي تيوي وسكما سكا تيكن جوا تسبيحي أنا ما صلي لربك وانحر وسكا تيكن ما لم يزيد تيكن جوا صلاتي وانقا صلولي نفر الله صلولي na nafila salloli wanda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mu manzan shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wasu kuma anan su ma suka taikan cewa tasbihi ne amma zance mai inganci salloli ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya farlanta mu manzan shi sallallahu alaihi wasallam da kuma nafili wanda yake yi shine ma Allah ya mai umarni da cewa wannan sallar lashi fa salli li rabbik ka tsarkake wannan sallar wannan bautattar sallah ga ubangijinka wanda shi kadai ne ya cancanta a yi wa wannan sallar wannan har aka kuma ka soke abin yankanka ka soke abin yankanka rallai yake nan wasu daga cikin malamai sai ta yi cewa nan wannan har abin yankan ka na layya kenan al-hudud abinda ake yanka wa Allah subhanahu wa ta'ala ran layya ko kuma hadaya wanda al-hazzi suke yi ran layya ranar sallah ko kenan kenan wannan yanka da wannan sallah kana duka ka kebance su kasance ga Allah ne subhanahu wa ta'ala kada ka je su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu qul inna salati wa nusuki wa mahyaya ummati lillahi rabbil alamin kace ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle sallata da kuma yankana da rayuwata da mutuwata dukkan su ga hannun Allah subhanahu wa ta'ala ne su Allah subhanahu wa ta'ala ne kadai nake masalla kuma shi kadai nake mai yanka alamai suka ce anan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon shi da yayi sallah ga ubangiji shi saboda kawun rai a lokacin sun kacance suna bauta ma gumaka ne kenan sun san lolinsu da duken-dukensu suna yin su ne ga wani Allah wanda ba Allah ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon shi da shi ya tsarkake nashi ya kasance nashi san lolin babu kowa ne yake yin su sai ga Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma kafirai sun kasance suna yin yanka ga abubuwan su kenan suna yankawa don su samu kusanta ga abubuwan da suke bauta ma kenan yankansu suna kasancewa suna yin shi ne ba da Allah ba da Allah da haka Allah subhanahu wa ta'ala nan ya umarci manzon shi da ya tsarkake niyya ya tsarkake yanka da zai yi kowane irin yanka yanka na sallar layya yanka na hadaya ko kuma yanka kawai na jin daɗi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haddasa mu mace duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi da dukkan waɗannan yankan da tsarkake su ga ubangiji shi saboda kawai sun kasance suna bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba kuma sun kasance suna yin yanka ne ga wasu abubuwa wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala anan musu malamai suka ce fa salli li rabbika wa nahar ai kai sallah ga ubangijinka kuma kai yanka ga ubangijinka dan ka gode ma ubangijinka da yi ima da ima ya baka alherai wanda suke masu yawa alherai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon shi suna da yawa lokaci bai isa mace za mu zanu su baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi alkhairai wanda sai suna da yawa sosai kenan wannan ni'ima ce wanda ta tantance godiya shi Allah sai ya ce sa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da yayi sallah kuma ya dinga yanka dan ya gode ma Allah da ya mai wannan ni'imomi ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala to suka ce yanka wanda talakawa za su ci yayi yanka dan gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu bayin Allah namu ya kyautata mu talakawa ba dan komai ba dan ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da ya yi mishi kenan dai ala kullu hal dukan dai yanda malamai suka kai kan fasara dai ana nayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma dukkan bayu saboda kira na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira ne ga al'ummar shi umarnin da aka manzo Allah umarni ne ga al'ummar shi baki dai kenan manzo Allah da al'ummar shi idan sun tashi sallah ya kasance babu wanda suke nihi da sallar su sai Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma idan sun tashi yanka babu abin da suke nihi da yanka ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ba su yanka ma aljani ba su yanka ma wani wata doguwa ba su yanka wa dan umarnin wadan tsoro ko dan umarnin wani kuka ko dan umarnin wata yankuri suna yanka ne dan Allah subhanahu wa ta'ala suna ambata bismillah a wajen wannan yanka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi salli li rabbika wa nahar kai sallah dan ubangijinka saboda kamar yadda muka kai wasu daga cikin kafirai suna yin sallolinsu amma ba dan Allah ba subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sai ci gaba da ce mamu inna shani akwal amta lalle ma'abucin adawa da kai ma'abucin yin fushi da kai ya kasance mai yankaccen alheri wasu malamai nan ma malamai sun yi sabani sosai akan fasarar menene al-amta wasu suka ce wanda ambatan shi zai yanke za a bar ambatan shi har abada saboda larabawa idan suka ce mutum al-amta suna nayin lokacin da aka mutum din shi maza suka mutu a cikin su sune suna ce mishi amta ko kuma wanda Allah subhanahu wataala bai bashi yamma sai su ce mishi amta saboda ambatan shi zai yanke da wannan din nashi wannan din nashi da bai da tunan da ya mun shi kenan ba za a fara yin shi ba saboda bai bar komai ba wasu malamai mun suka tsakance wa in sha Allah ka hol abtar ta sabka ne akan wasu mutane kamar yadda za mu gani a nan gaba abun ne idi a jikunce cewa lalle me yin adawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yin adawa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam duka wannan yana shiga cikin al'abtar yana shiga cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke alheri shi yana shiga cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi fushi da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mu a wata aya yake cewa wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira lalle duk wanda yake adawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fushi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fushi da abin da manzo Allah ya zo da shi yake adawa da shi duk lokacin da aka ce mishi manzo Allah ya ce zaka gani yana cewa a bar damun su yana adawa da a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce bin ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana a gare shi Allah subhanahu wataala ya aiko manzon shi da shari'a ya ga ya musu ayoyi ya zo musu da ayoyi wanda suke daban-daban ya ga ya musu cewa su yi imani to bayan duka wannan wuyin da ta zo mishi amma yake adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ci gaba da ce mun ya tabe gairar sabilin mu'mini kuma yake gun tafarki wanda ba nan mun ne ba kenan tafarkin mutanen banza tafarkin na wa'anda mun ga dama yanda muka ga dama haka nan ne za mu kai addinin ba ba da gidan su kowa bane dan mi za a ita damu mu da qala Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wallahi ma tawalla wa nusli jahannam za mu juya mushi baya kamar yanda ya juya wa nusli jahannam ko mu sashi a wutar jahannam kenan adawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma adawa da abin da ya zo da shi ma karamin musiba bane Allah subhanahu wataala ya ce inna shani akawwal abtar lalle mai adawa da kai shine wanda za a bar ambatan shi shine mai yankaccen alheri wanda alherin shi zai tsaya za a bar ambatan shi a abada a bar jin kuriyar shi Allah subhanahu wataala ya ce inna shani akawwal abtar shine wasu daga cikin malamai sun ce wani bawan Allah ne ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hira da shi da ya hira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kafaran Makka na san kayan shi sai ya shiga ko da ya shiga sai suke tambaye shi kai da wane ne kake magana sai ya ce ina magana ne tare da wancan Abtar ne kenan ina magana ne tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi yasa sai ya sifanta shi da cewa Abtar ne shi kawai yadda muka gani Abtar a yaran larabci idan suka ce wanda mutumin Abtar ne suna nufi wanda ambatan shi zai yanke za a bari ambatan shi wannan bawan Allah kamar yadda Ibn al-Jawzi ya nakalto a cikin tafsirin shi shine Asim ibn Wail Ibn Abbas ya ce wannan ayat ta sauka ne akan wanda bawan Allah subhanahu wataala wanda ya kasance a kowane masallaci yana magana ko da wasu manyan Qurayshawa suka zo suka tambaye shi kai da wa kake magana sai ya ce zalika al-amtar ina magana da wancan wanda ambatan shi zai yanke shine Allah subhanahu wataala ya sauka ma manzon shi da cewa inna shani akawwal abtar dan ne wannan mai adawa da kai wanda ya sifanta ka da wani sifa to shine abtar shine wanda ambatan shi zai yanke shine wanda ba zai jima ba za a ce za a manta da shi a bankasa haka kuma daga cikin malamai ko sun tana cewa wannan ayat ta sauka ne akan Abu Jahl wasu ko wannan Ibn Abbas ya rawaito shi wasu kuma sun taika cewa ta sauka ne akan Abu Lahab wasu kuma suka ce ko wata bin Abi Mu'in wasu kuma suka ce ta sauka ne akan wasu mutane na Quraishawa wannan Ikrima ya ga yi wannan magana wa shanin Abtar aka ce al-muqati anil khair wanda yankakke ne akan alheri Allah subhanahu wataala zai yankar da shi akan dukkan alheri kenan zai kasance babu wani alheri tattare da shi kenan duk wanda yake adawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya sani cewa Allah subhanahu wataala zai yanke shi daga dukkan alheri wani alheri ko da ku ya ga yana samun alheri yanda yake so a duniya to ya sani cewa Allah subhanahu ta'ala Allah subhanahu wataala ta lalace mashi shi yasa za mu gani wannan sura Allah subhanahu wataala kamar yadda al-Imam Ibn Taymiyyah ya gani a cikin tafsirin wannan sura kamar yadda ya zo cikin majmu'ul fatawa yake cewa sura ce wanda take mai girma sura ce wanda take da fa'idodi ko kuma take da fa'ida wanda take mai kyau tare da cewa sura ce kamar yadda muka gani sura ce yar kalam inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika warhar inna shani'aka huwal abtar yace amma a cikin ta Allah subhanahu wata'ala yayi bayani wanda yake mai girma saboda su Allah subhanahu wata'ala ya nuna yanki alheri ya nuna yadda hannun shi da duk daga cikin lamarin duk wanda yake adawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adawa da manzo Allah ba sai kai adawa da shi ba shi karan kanshi saboda yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura ko mu dukan mu yanzu musulmi ne mu imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal babu abun soyuwa wanda muke so fiye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wasu ayyuka na mun sani ba mu sani ba suna nuna cewa muna adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan duk lokacin da za a karanta sunnan manzon Allah mutun ya ce a jale su ko kuma ya ce a ba haka nan bane ko kuma ya ki aiki da ita to kamar yana adawa ne da wanda ya zuda so idan ya kai so duk abinda masoyinka ke so kai ma za ka so shi kuma duk abinda yake umarni da shi kai ma za ka bi wannan abu to balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine Allah subhanahu wataala ya tuno mu kuma yace sai mu bi shi ne mu samu abin da muke so da kalkana da kuma rasulullahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir duk wanda ya kasance yana son ya samu ranar kiyama ya samu cigara da gobe kiyama yana son ya samu jin kai da Allah subhanahu wataala to dole ya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kauda kai a bisa ayoyin shi kauda kai a bisa sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana shiga cikin adawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga daga cikin bushi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma duk wanda ya kasance wannan shine halin shi Allah subhanahu wataala ya ce inna shani akan huwa anta ai dukkan wani alheri Allah subhanahu wataala zai yanki ma bawa shi dukkan wani alheri Allah subhanahu wataala zai hana bawa ya same shi yau muna ita barka tashi wajen neman abun duniya wajen neman abun da zamu ci amma kullun cikin wahala muke saboda ni mun bar koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna kira cewa mun musulmi ne ko mun yi kalmar shahada muna gayin ta ne tare da ni wa anna muhammadar rasulullah shi kuma cika da manzo Allah cika da yin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka cika sai mutun yayi mashi ta'atuhu bima akbara wa ijtinabu ma naha anhu wa jaza dole sai mutun yayi imani da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayi da siyani kuma ya nisanci duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hali da shi kuma yayi hali da shi ya hana a kusance shi kenan yau in za mu kalli ayyukan za mu kalli rayuwar mu ta yau da gobe za mu gani a cikin zamantakewar mu muna yi ne yadda koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce za ta gani sai wanda Allah subhanahu wataala ya ji kai kawai amma mafi yawanci ta yadda rayuwar mu da kai ana magana addini to an zo sallah ne ko an zo azumi ko an zo haji ko an zo umara ko kuma an mutu ko kuma an zo zanen suna ga masu yin zanen suna ko an zo ɗaura aure nan ne zaka ji an ce a kira malam a zo a yi addu'a nan ne zaka ji ana hira addini amma ɗan kasuwa a cikin mu ba zai karamci ba miye hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala miye koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kasuwanci tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ɗaya daga cikin sabon shi ke yi bai bar duniya ba sai da ya koya musu komi na rayuwar duniya sai da ya karantar da al'umma komi ya ce har daidai yadda bawa zai shiga magewaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya koya musu
yace in sun shiga majewa kasu kalla aljabla kuma kasu bata baya kuma in za su shiga su shiga da kawahu kuma su yi bismillah in za su yi to su yi to da kawar dama kuma su ce gufrana kenan wannan ke nuna mu karamin abu shiga majewa to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi to balle lamurran mu na rayuwa ne zama mutum a cikin gidan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi zaman mutum tare da shi da iyalin shi manzo Allah ya koyar da shi zaman shi da makwabcin shi yau nawa ne ke cuta makwabcin shi nawa ne da ya shiga gidan shi kawai yana buɗe dandan shi yaje ta cika kawai kwalwuta zai yi ya zubo ga hanya ba ruwan shi da duk wani wanda zai wayo ba ruwan shi da duk wani wanda zai canfa da kawai ya cikin mu'anna ruwan yayi har wallahi zai zo masallaci sallah asuba ya canfa da kawai shi ya fata mishi a wallahi duk ba ruwan da wannan alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma zalal jibril yusini bilja hatta zalantu annahu sayuwaddu yace jibril bai gushe ba yana mun wasanci da mabanci yana mun wasanci da kula da hakkin mabanci har sai da nayi tsammanin jibril zai ce mabanci zai ci gado na amma yau a cikin rayuwar mu ta yau da gobe anya muna kula da hakkin mabautaka kenan ka ga nan ma wani kauce mu alwin Allah ne kauce mu koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau mutun zai tashi in ya tashi kada radiyar shi ko wani amma zai taba tunani cewa ba akwai wani wanda kwana yake yi yana so ya huta a kada abin shi zai ya sa gudun daidai inda yake so in ya tashi kwalle ya ruwan kwatanin shi ba ruwan yadda in dai sun baro dalilin shi to shi alhamdulillah in dai sun yi to daga cikin dalilin shi ba ruwan shi duk inda suka kwarara duk inda suka barkau duka daidai ne a gare shi ya cutar da makwabcin shi da ya ce Allah ya isa ba Allah subhanahu wataala sai ya saka mashi duk wanda ko wucewa zai yi ya ji wannan wani ya yi tsoki ko ya zubda miyau ko ya ji ranci ya ɓaci ko bai ce Allah ya isa ba ka cuta mashi ka zalunta mashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsabin ya nuna mun kula da hanyoyin da muke bi ba wai inda ma muke rayuwa ba wanda ka zuba ba wanda kai ke wucewa kan gani ko iska ko wani abu ya kawo ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imatatul adha ala tariq sadaqa ka dauke kazamta a bisa hanya sadaka ne to balle wanda kai ka debo ta da hannunka ka zuba ta kenan idan an ce wanda ya ga kazamta abun cutarwa a bisa hanya ya dauke shi ya samu sadaka babu shakku cewa wanda ya zuba abun kazamta ga hanya mutane suka cutu ya samu zunubi kenan wannan a cikin zamantakewar mu kenan alhali kuma akwai koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nawa ne yau ka dauka a cikin yan kasuwa suke aiki da koyarwar manzo Allah a wajen sahihi sayarwa su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ana har rantsuwa akan sida akan abin saidawa amma yau in ka dauki yan kasuwa mai yawanci sai wanda Allah subhanahu wataala ya huta amma mai yawanci da rantsuwa ne suke saida kayan su kana zuwa wajen mutum in dai kana da imani amma rantsuwa zaka yarda to babu wanda za a ta cuta a nan garin yanzu kamar ka saboda kana zuwa wajen mutum sai rantse ma da Allah ni ma wanda abu kaza yake gani yanzu kai da kai imani da Allah yamma wannan rantsuwa zaka gani to yanzu kenan ba hira ka mai da mai kudi bane hira ka kara mai wani abu ne bisa dan ya samu riba shi kuma alhali ƙarya ce yamma ya rance da wannan kare kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu yadda ake sayarwa kasuwanci halaka ne Allah subhanahu wataala ya ce wa halalallahu bai'a wa harrama riba Allah ya halatta kasuwanci amma ya haramta riba kenan ka gayi abu na kaza za ka sayarwa ba sai ka rance ba ka azabi baka in ya rage kai shi kana ya saida mai kana ya taka saida mai abun bai da wahala amma rishin koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan lamuran yasa duka mun bari yau zaka gani mutum in yana sai da abu wanda ke lalacewa to wannan abu idan ya lalace a wurin shi ba zai taba sayar da wannan abu ba ba zai taba zubda wannan abu ba shi ke ji asara dole wannan abu masu zuwa saye da sayarwa wurin shi dole su zai sai da wannan abu koda ya dinga rarrabawa ne kuma ga yazo ya auna mishi ya sa mai lalatacce guda in wani ya zo ya auna mushi nawa ne zaka je ka sawo abu sai ka zo ka huta ka gani ko ka zo ka zaka amfana da abun ka iske dukkan abun rabin shi sai dai ka sanya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je cikin kasuwa zai sayayya ta irin kamar hajiya ka sai ya sa hannu cikin buhun wani ko da yasa sai ya jidam ci ya ji ruwa alhali kuma na sama lahiya da yake bi da ruwa sai manzo Allah ya ce mishi dan me kai sai ya ce ai ji a ruwa ruwa ne suka dan taba ta ya ce dan me baka mai dole ne mu ku kusa saboda mai sai idan ya so ya zo ya gane shi da lema ya san dama me lema ne ya sani sai ya kyale manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man gashana falaysa minna duk wanda yayi tuce mu ko duk wanda yayi alhuri duk wanda yayi irin wannan abu da wannan bawo Allah yayi manzo Allah ya ce ba ya daga cikin idan duk lokacin da abun ka zai lalacewa ka koye aibin shi ka saida mu bawo Allah shi sai ya je gida ya ga wannan aibin kai alhuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi wannan ba ya daga cikin dukkan abubuwan da ke kawo wannan da za mu yi ta buga misali da muna iya kai isha'i muna buga misali wanda rayuwar mu ce ta yau da gobe kowa dama yake samu yake nema yake jira ko da ta sakan dai ce ya zalunci dan uwan shi saboda ni a cikin mu'amalolin mu baki dai babu koyarwa addini da kashi ana magana addini to a abin da ya shafi su sallah ne su zakka da mutuwa da sauransu amma wajen neman kuɗin mu babu addini wajen tarbiyyantar da yara zaka gani babu koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki wajen zamantakewa ta yau da gobe dan uwa da da uwa uba da da mata da miji makwabci da makwabci dan uwa da makwabci shi aboki da dan uwa zaka gani duka babu koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan kin bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin koni yana cikin rushi da manzo Allah ko kai mushi da shi ne saboda baka dauka abin da yazo da shi Allah subhanahu wataala ya ce inna shani'aka wal amtar lan dai me adawa me mushi da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to wannan shi ne wanda ake kange shi daga dukkan alheri shi yasa zaka gani a yau muna yin tawaha amma a ramar randa mu sai a hankali mutun ya tashi kullun fadi tashi yake yi yana neman kudi yana neman ya ruba mu kan yasiri amma duk da haka ne talauci ya mamaye mu yayi mun kanta hukuma ga Allah subhanahu wataala idan muka yi imani Allah subhanahu wataala zai saukan mu alherai yadda yanda ba mu san bayan Allah subhanahu wataala yana cewa law anna ahlul qura amanu wattaqu fatahna alaihim barakatun minas sama da a ce mutanen alqarya za su yi imani su yi tsoron Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ce zai mu sauko musu da albarkoki daga sama kuma mu gwada mu gani duk lokacin da muka yi imani muka yi tsoron Allah muka sa tsoron Allah a cikin dukkan lamuran mu dukkan abin da zamu duba ne a bisa addinin mu wanga abin ya halitta to in ya halitta yaya koyarwa addini ta ce mai idan ya kasance haka ne muke tsaye da lamuran mu tabbas Allah subhanahu wataala yayi alƙawari ya ce fatahna alaihim barakatun minas sama alƙawarin Allah kuma gaskiya ne Allah subhanahu wa ta'ala a wani waje yana cewa in fansurullaha yansuru in har za ku cece meke suna addinin Allah za ku riƙe addinin Allah yadda ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zai cece ku zai riƙe muku mutuncin ku zai kare ku da duk wani abu da kuke tsoro yau da za ka tambayi wani ni kai ne tsoro zai ce ma ba abin da ya yi tara mai hankali ba abin da yake daga mai hankali ya rasa nutsuwa kamar ya tashi bai da kuɗi to idan kan rike Allah kan rike koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya ce tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum Allah subhanahu wataala ya ce inni hakuka ne mu ci ma Allah subhanahu wataala nasara wajen daga addinin shi wajen ruko da sunnar da koyarwa manzo shi sallallahu alaihi wasallam haka Allah subhanahu wataala shi ma zai samu nasara a cikin dukkan lamuran dukkan abin da ke babu tsoro Allah subhanahu wataala zai sa ku karin shi ko wani tsoron shi dukkan abin da ke muku barazana a rayuwa idan kuka yi roƙo da koyarwa manzon ku na dan tsira sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala zai sa ku karin shi Allah subhanahu wataala zai sa mu karin duk abin da muke tsoro tarbiyya ce kake tsoron ya za ka yi ka zama nagari Allah subhanahu wataala zai sa mu hannu cikin wannan tarbiyya kudi ne kake tsammanin ka siyan ki ko ka saka ya kullun kana jin tsoron ka sharin kai kai ko kuma ka akore ka wurin aikinka idan ka riki Allah subhanahu wataala da koyarwar manzon Allah da ruku da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah subhanahu wataala zai sa hannu a cikin gabanka Allah ya ce wa an ahlul qur'an amin da a ce mutanen alkariya za su yi imani wa taqwa ni tsoron Allah ne tsoron Allah matuƙar jin tsoron shi su bar abin da Allah subhanahu wataala ya hana su kuma abin da Allah subhanahu wataala ya umarce su su zo da shi daidai iyaka su Allah subhanahu wataala da ya umarce mu da abubuwa baki ɗaya ba duka ba sai ya ce mu zo da su sai ya ce mu zo da su daidai iyaka su wata aya ce fattaqullaha mastata'tu ni tsoron Allah daidai ƙarfin daidai inda ka san tsoron Allah ka ya kai daidai inda ka san kana iya kamewa ga kimo ga abu to ka kame ka kin shi inda kuma abin yake kai ka Allah subhanahu wataala yana dawo kuma awaya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah subhanahu wataala bai kallafa rai bai azama rai sai abin da take biyawa sai abu da daidai kare ta yake dan Allah subhanahu wataala ta inna shaka kawal abta lalle mai adawa da kai mai kauda kai a bisa sunnanka mai kauda kai a bisa koyarwarka a bisa tafarkinka wannan shine wanda Allah subhanahu wataala ya yanke daga dukkan alheri kenan idan muna san alheri sai ya waita a cikin mu musamman mu gani ga sunan farjat to mu ruko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine hanyar tsira kuma Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin cewa lalle tabbas in muka yi imani muka yi tsoron shi zai buɗa mu hanyoyin shi da kai kuma ya ce mu sani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance a cikin talauci talauci wanda bai masantuwa da za a gaye shi a yanzu wani yana iya yin shakku ma da cewa kai an yawo ga abin da ake gani da gaske ne sabon talauci wannan shi ya kasance bai da sai zane guda biyu shi da matar shi ta darma guda ya darma guda in zai yi ta waje sai idan kai ya fito da zanin guda ko ita za ta yi ta sai dai guda ya tsaya guda ya fito sabon talauci sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance a cikin kunci na rayuwa sun kasance a cikin zayi mai tsanani sun kasance a cikin kunci babu abin da suke samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya kasance a cikin gidan shi sai a dade ba dora murhu ba kullun da bino ne da ruwa da madara ake sha kullun da bino ne da ruwa da madara amma wannan bayan Allah da suka imani da Allah imani na gaske suka ji tsoron Allah na gaske Allah subhanahu wataala sai da ya buɗa musu alkhairai ga sunan farjat manzo Allah lokacin sahabbai yana raye sun dinga ce mishi manzo Allah haka za mu zauna cikin wannan talauci manzo Allah ya ce musu ba talauci nake yi muku tsoro ba mal faqru aksha alaihi yace ba talauci nake yi muku tsoro ba ina tsoron muku duniya Allah subhanahu wataala ya shige ga muku duniya sai ku dinga waso santa kuma idan ku koma kuna waso san duniya za ku halaka kamar yadda wanda suka gabace ku suka halaka amma duk da haka da suka yi imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai wuce da shekara 10 ba a lokacin da Umar yake khalifa Allah subhanahu wataala ya buɗa musu ni Kisra da Rum wanda manyan kasashe ne wanda dama Allah subhanahu wataala ya gaya manzon shi cewa zai buɗa mai wannan kasashen zai ci nasara da su kamar yadda Allah subhanahu wataala ya cewa alif lam mim gulbatul rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim sayughlabu Allah subhanahu wataala ya gaya manzon shi cewa za a ci galaba a kan wannan mutanen kamar yanzu a yanzu a ce ma Niger ko wata Nigeria ko wata Chad ko wata Ghana ko wata Mali za su ci nasara a ce sai dai yawo ba kasashen Afirka bane a ce za su ci nasara akan Europe za ka yi mamaki saboda irin ƙarfin da Allah ya ba Europe yanda sun yi mamtazara nesa ba kusa ba amma Allah sun lokacin da sahabbai manzo Allah waga ayatar saukar mishi ya gaya masa sahabbai su ma sun yi wannan mamaki amma da yake sun yi imani da Allah sun imani ya shiga zuciya su kuma suna jin tsoron Allah Allah subhanahu wataala sai da ya nuna musu mafi yawancin sahabban manzon Allah suna raye lokacin Umar aka je aka ci Rum da Kisra aka ci su a yaki manzon Allah Umar da mutanen shi da sojawan su suka ribance duka dukiyar da wannan mutanen suka mallaka da imaniyar su suka maida su bayu matar su suka maida su duka koyayyen su duka sun suka mallaki ke su mazan su wanda suka karrama ke suka zo da su duka sun koma bayu Allah subhanahu wataala ya samke musu arziki ya kasance lokacin abubuwan da ke da kai a baitul malam musulmi Allah kadai san iyaka su ha akwai wanda sadar ake cikin al'umma haka lokacin su Umar lokacin su tun lokacin Abubakar aka zozowa Umar zowa Usman arziki ya yawaita wannan talaucin da musulmi suka kasance a ciki duka sun yi ta daga cikin shi saboda sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala kuma sun yi ruku da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar musu ko mu yanzu da za mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mu yi imani da shi imani na gaskiya ko mu yi tsoron shi tsoro na gaskiya ko mu yi ruku da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu sha mamaki Allah subhanahu wa ta'ala yana ga yana cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmi ulaika lahum al-amru wa hum muhtadun ba tsoro bane muke ta jin tsoro muke ta fargaba yau mutum zai kai kan ana yin tsoro yau mutum kare goma na yi a lungun gidan shi akwai kwanan da zai yarda ya shiga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmi wa anna suka imani bas hada imani su da zalunci ba wasu malamai suka ce zalunci shirka wasu malamai suka ce kowane irin zunubi ne yana shiga cikin zalunci ba su yi zalunci ba kenan ba su yi shirka ba ba su gama bautan Allah da tawali ba kuma ba su yi saman Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ula'ika lahum al-amru wa hum muhtadun wa anna su ne suke da aminci kuma su ne suke da shari'a kuma su ne shari'a kenan idan muna son mu gani daidai a cikin lamarin mu dole sai mu koma a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma barin koyarwar manzon Allah barin koyarwar Allah subhanahu wa ta'ala da kamantar shi shike sa dukkan alherai su yanke daga mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna shaniyaka wa anta lalle wanda yake adawa da kai lalle wanda ya farta farkinka ya bar koyarwarka shine yankakke daga dukkan alherai Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke shi daga dukkan alherai kenan koda ka gane shi a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kana ganin shi da arziki kana ganin shi da wasu ni'imomi to ka sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ta lalace yake mishi inna wala tujibuka amwaluhum wa auladuhum kada dukiyoyin su da diyansu su baka mamaki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana bar musu su ne ba dan koyi ba dan ya musu azaba da su ranar gobe kiyama kenan kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya bari cikin kunci ya bari cikin matsantsaru to wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana san ka ne yana so ka gane cewa a wasa kuskure kake ka dawo ka gyara anan kuma lokacin mu yayi abinda muka karanta ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu gada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh